A samaman da suka kai a kasuwar katako da tashar shiga motocin haya da aka fi sani da tashar kwallo da ke yamai, ‘yan sandan farin kaya da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi wato okritis suka yi wannan babban kamu da ya ƙunshi wasu diloli dauke da ɗimbin tabar wiwi da miyagun ƙwayoyi irin su tramadol wato tramol waɗanda aka gabatar da su a gaban ‘yan jarida. Naziru Musa Abubakar shi ne kakakin hukumar ‘yan sanda.
Police da gendarmerie da guard waɗanda suke nan okritis tare da haɗin kan police national da gendarmerie national da guard national sun yi wata hota don saboda ƙarfafa tsaro a nan cikin da'irar yamai. Suka kamu mutum 108 waɗanda mutum 83 duka an kama su ne da laihin sai da kwaya da shan kwaya kuma dai. Kuma suka kama kilo 30 na cannabis da comprimé 3,415 na tramol da comprimé na diazepam 2,315 da comprimé na exol shi kuma 33 da comprimé rohypnol shi kuma 9.
Hukumar 'yan sandan ta kara da cewa ta kama motar taxi a hannun 'yan durba-durba haɗe da wasu baburan da ake yi wa kallon na satani.
Conseil regional de sécurité na nan Miami duka shi ya ɗauke musu wata lalura wani abu ga suka je suka yi suka shiga katako da tashakwalo inda cikin wannan hoton da suka yi sun samu sun tsaya da moto 11 da taxi guda.
Tabarbarewar al'amuran tsaro a birnin Yamai wani abu ne da ke matukar tayar da hankalin jama'a bisa la'akari da yadda 'yan fashi suka mayar da kisan kai tamkar wani abu mai sauki. Lamarin da ake alakantawa da yawaitar amfani da miyagun ƙwayoyi. Dalili kenan da hukumar 'yan sanda ta nemi haɗin kan kwamitin tsaron yankin Yamai don takawa wannan matsala a burki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.